Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haduwa a cikin wannan jerin giya mai taken Ahadithul Akhlaq daga littafin Malam Abdurrazzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi. Wannan shine tirmi na 15 cikin wannan jerin giya mai albarka insha Allah. Muna tattaunawa a cikin gaba ta shida ta wannan littafi inda malam yake magana akan rahmatul iyal, wato cewa daga cikin halaye na gari da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta karantar akwai tausaya ma iyali da yi musu rahama da yi nuna musu tausayi. Ya kawo mana wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke magana akan wannan babi. Zamu tashi inda yake cewa wa Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala دخلنا على رسول الله صلى الله عليه دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القيل yace da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun shiga gidan Abu Saif wanda wakana zi'ran li Ibrahim alaihi salam ya kasance mijin matar da ke shayar da dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ibrahima wa qabbalahu wa shamma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki dan nasa Ibrahim ya sumbace shi kuma ya rungume shi. Wannan hadisi yana cikin Sahih Bukhari a lamba hadisi na 1300 da lamba 3. Wa anil bara radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wadi'an al-hasan ibn ali ala atiqihi yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya al-hasan dan aliyu akan dokin wuyansa wa huwa yaqulu yana cewa allahumma inni uhibbuhu fa ahibba ya Allah ina kaunan wannan da Allah ka kaunace shi. Wannan hadisi ne muttafaqun alaihi yana cikin Bukhari a lamba hadisi na 3749 da Sahih Muslim a lamba hadisi na 2422. Wa anil bara wa an Anas ibn Malik har ila yau daga Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala Anas yace ma ra'aytu ahadan kana arhamu bil iyali min rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace ban san wani mutum da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tausayin iyalan gidansa ba. Qala yace kana ibrahimu mustarda'an lahu fi awalil madina nabi sallallahu alaihi wasallam ya kai dansa ibrahimu gidan riro a can anguwa awali gefen madina fa kana yantaliqu wa nahnu ma'ahu fayadkhulu al baita wa innahu layudakhkhalu yakan shiga wato yakan tashi daga cikin garin Madina mu raka shi har ya je gidan da ake renan dan nasa wa innahu la yudakhkhal wannan lokaci zai je ga an sanya turare a gidan wa kana zi'ruhu qainan za kasance shi mijin matar da ke renan sa din makiri ne saboda ka in ya je gidan akwai hayaki ma fa ya'khuduhu sai yakan dauki yaran fa yuqaddiruhu ya sumbance shi kuma yarjiu sannan sai ya dawo. Qala amru yake cewa wa innahu falamma tufiya ibrahimu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ibrahimu ya rasu sai manzo Allah yace inna ibrahima ibni wa innahu mata fi thadi yace dana ibrahimu ya rasu tun yana shan nono wa inna lahu la zairaini tukammilani ridaahu fil janna Allah zai bashi masu rero guda biyu wanda za su karasa shayar da shi a aljanna. Rawahu Muslim Muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin lamba ta 2300 da lamba 16. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu huma rayhanatai min ad-dunya. Abdullahi Umar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan Hassan da Husaini yana cewa su ne ababe guda biyu masu sanyaya mun rai, su ne ƴaƴa guda biyu masu sanyaya mun rai a duniyar nan, wato Al-Hassan wal Husain radiyallahu anhuma. Wannan hadisi shi ma Bukhari ya rawaito shi a cikin sahihinsa. Wa qawlul al-arabi tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum mun ji a baya an ba mu labarin wani bakauye da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbantan yara yace ku wai kuna sumbantan yara yace wallahi mu ba ruwan mu da su a kauye qalahu mustaghriban ya fada ne shi wannan bakauye yana sham yana ganin abun wani bambara kwai muta'ajjiban yana mamaki lamara annasa yuqabbiluna sibyanahum yayin da ya ga wato mutane suna ta wato abin nan suna ta sumbantan ƴaƴan su fasala hadha su'ala to shine yayi wannan tambayan fa huwa shi hasaba fahimihi amrun ajibun gharibun la yaf'al shi yana ganin wannan abu ne wani abin mamaki wani abin bambarakwai wanda bai dace ayi ba thumma akhbara an nafsihi wa an dhawihi fa qala sannan kuma ya ba da labarin shi ga yadda suke yi a tasu al'ummar inda yake cewa fa ma nuqabbiluhum yace mu ba ruwan mu da yara ba ma sakin musu fuska balanta na hammi wasu bance su ai annana i'tadna allahu nuqabbilu subyan wato mun saba da haka wa yaf'aluna dhalika anafatan suna yin haka dan tsare gida fa ka'annahum yarawna anna taqbila subyan la yaliqu bi maqamihim suna ganin sunbantan yara bai dace da matsayin su ba wa anna fihi intiqasan li qadrihim wa suna ganin a cikin haka akwai rage girman darajar su suna ganin in suka yi haka sun jawo kansu kaskanci fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama saboda sai maiki ya bashi amsa da cewa awa amliku an naza Allahu min qalbika ar-rahma yace to ai ba ni na san Allah ya cire tausayi daga zuciyarka ba yana iya da kai ai la amliku daf'a dhalika anka ba zan iya hana Allah ya cire ba in Allah bai niyyar baka ba fa idza kana Allahu azza wa jalla qaddara anna ar-rahmata manzu'atun min qalbika fala amliku daf'a dhalik Allah ya kaddara cewa rahama abin cirewa ce daga zuciyarka ne kuma ba zan iya baka ba fal amru lillahi min qablu wa min ba'd al'amarin yana wajen Allah tun da da kuma yanzu وهذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الذي أخبر به هذا الرجل شو وانا ينا نونا مانا شو وانا أبن دا وانا متمن يكي فدي أي كي لين تر دا الله ودري وأنه يتنافى مع الرحمة التي ينبغي أن تكون في القلوب تجاه الصغار كما شو وانا يا ساقا دا رحمة التوسين دا أكي فاتا يزما واتو أنا يما يارا كانانا وفيه تنبيه ilirtibat bain al-batin wal-zahir kuma yana nuna cewa akwai alaka tsakanin zuciya da kuma abin da ake gani zuciya mai tausayi ita ke ga tana aikin tausayi zuciya mara tausayi ita ake gani tana aikin rashin tausayi ar-rahmatu wal-qubla ita rahama tana cikin zuciya wal-qubla wannan sunbata kuma a zahiri yake falamma qala ar-rajulu fama nuqabbiluhum hadha adh-dhahiru min amalihim yace su ba sa sunbantan yara wannan shine zahirin aikin su wa huwa dalilun ala wujudi khalalin fil batin kuma ne yana cewa akwai wani tangarda a cikin zukatan su wa huwa intiza'ur rahmati min alqalb shine an cire rahama daga zukatan su li anna alqublata lis-saghiri nabi'atun anir rahmati allati rahmati lahu allati fil qalb kuma sunbantan yaro yana bubbugowa ne daga abin da ke cikin zuciya na tausayin sa da ake yace wa man kana yasifu nafsuhu bi annahu la yuqabbilu sibyanahu anafatan wanda yake ganin shi baya iya sunbantan yara saboda yana ira tsare gida fa hadha dalilun ala anna ar-rahmata manzu'atun min qalbi wannan yana nuna cewa a cire rahama daga zuciyarsa li annaha law wujidat fi qalbihi wujidat atharuha da akwai rahamar da an samu burbushin abin da ke nuna ta a zahiri wa fil hadisi isharatu ila ma dalla alaihi qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin yana nuna mana war abu da annabi ya fara a wani hadisi dake cikin bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inna fil jasadi mudgha saurara akwai wata tsoka a jikin jiki idza salahat wanda in ta gyaru salahal jasadu kullu dukkan jiki ya gyaru wa idza fasadat idan ta baci fasada al-jasadu kulluhu dukkan jiki ya baci nabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saki saurarawa wa hiya al-qalbu ita ce wannan gaba a jiki ita ce zuciya wannan hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari muslim sarwayto shi fal batin idha salaha birrahmati wash-shafaqati wal-hanan wal-ataf wujidat atharuhu zuciyar mutum idan ta zama ta gyaru ta samu nagarta da rahama da tausayi da kauna da ja a jika to za a ga tasirin wannan afili ومن آثاري ومن هذه الآثار تقبيل المرء لسبياني daga cikin alamar rahama da tausayi a zuciya ga mutun cewa yana sunbantan ƴaƴansa wa mislu hadha qissatu al-aqra'i ibn habis wannan yayi kama da ɗaya kissar da muka ji ta al-aqra ibn habis inda mara annabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu al-hasan radiyallahu anhu fa qala bil munasaba sai ga annabi na sumbantar wannan yaro Hassan jikansa sai yake faɗa yace innali asharatan minal walad yace ni kuwa ƴaƴana guda 10 ma qabbaltu wahidan minhum yace amma ban taɓa sumbantan wani cikin su wato yayi bayanin shi irin rashin tausayin da ke tare da shi faqala nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace man la yarham la yurham wanda bai jin tausayin wani shi ma ba a tausaya masa Allah bai tausaya ma wanda bai tausayin na kasa da shi ai idza lam yakun fi qalbil mar'i rahmatun bisbiyanihi fal jazaa'u min jinsil amal dai zama a cikin zuciyar mutum babu tausayi baya tausaya ma yara shi ma za a mai sakamako irin na wannan shi ma ba za a tausaya mishi ba wallan ta'ammal fi hadha al maqami linudrika idama sha'anir rahmati fi maqami tarbiya والتأديب قول الله عز وجل قول الله عز وجل دل رادا الأمر انتو سيدنا على يتباب لي في مسأيا ما نسو مكلي جرمن تو سيد رحمة لأكا أمبتا أتكين فتن الله أتكين سورة آل إمران لأله يكباد الهبار سبر منزل الله صلى الله عليه وسلم ليتف بما رحمة من الله لنت لهم saboda rahamar Allah Allah ne ya sanya maka tausayi a cikin zuciyarka sai ka zama kana da sassauci kana da laushin hali ga mutane Allah ya ce walau kunta faddan qalilan kuma da zaka kasance faddan mai dacin hali ghalizan ghalizal qalbi wanda yake da busasshiyar zuciya Allah ya ce lam faddu min hawlik da mutane duk sun watsi sun baka waje ma a kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama ka hada wannan da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma ana lakum mithlul walidi li waladi ni a wajenku kaman misalin mahaifi ne da ƴaƴansa kulawar da nake ba ku da tausayinku da sa ku a cikin raina da damuwa da damuwarku kamar yadda ka san iyaye suna yi ma ƴaƴansu wannan hadisi na inna ma ana lakum hadisin ibn majah ne a lamba hadisi na 313 Sheikh Al-Albani ya hassana shi malan yace ai annal asla fil walidi ma'a waladihi an yakuna rahiman bihim wato annabi yana nufin sallallahu alaihi wasallama kamar da kuka san asalin al'amari tsakanin mahaifi da da shine mahaifi ya kasance ne tausayin da wannan shine asali wali hadha ce saboda haka ne fa inna jama'atan min al mufassiri da auradu hadha al haditha ta hadhihi al ayati fi siyaqi bayani ma'anaha wa idahi madluliha asama malaman tafsiri da suka kwararo wannan hadisi na inna ma ana lakum mithlul walidi sun kawo shi cikin batu game da fassara wannan aya ta bi rahmatin minallahi lintalahu dan su nuni zuwa ga cewa wannan hadisi yana fassara wannan aya tana bada ma'anar wannan hadisi tambihan bidhalika ila idami sha'anir rahmati fi maqami ta'dibi wat tarbiya kuma da nuni zuwa ga girman matsayin tausayi a wurin tarbiya da ladabtarwa wa annan tiza'ar rahmati min alqulub da kuma cewa in dai aka zare rahama daga zakata wa an yahilla mahallaha al'unfu a ce kuma wato al'unf shine violence kenan zafin hali wa shidda da tsanani sun mai gurbin rahama to irin wannan mu jibun tafakkuki wa shiqa zai jawo at-tafakkuk tsatsagewa da rarrabuwa wa shiqa zai kuma jawo tsiya da rashin arziki kama sabaka kamar yadda ya gabata wa hadha fihi bayanu anna man yuwaffiquhu Allahu azza wa jalla li rahmati abna'ihi fa inna dhalika mujibun li rahmati Allahi ta'ala lahu wannan yana cewa kuma wanda Allah ya bashi dace gam da katar ya zama yana tausaya ma yaransa shi man Allah ya so ya kama hanyar da Allah zai tausaya masa wa man la yarhamu la yurhamu wanda kuma bai tausaya ma na kasa da shi shi ma kada ya sa ran za a tausaya masa malan ya sake cewa wa hadhihi rahmatu bil iyal walati minha takbilu al mar'i li subyanihi laha atharu hatta tarbawiyatu wan nafsiyatu ala tifli wa ala nashaatihi wa bu'dihi an al naz'ati al udwaniyya wannan abin da ake rena na sumbantan yara yana da tasiri ga yara wajen tarbiyyar su da wajen psychology din su da tunanin da ke shiga cikin zukatun su da yadda za su taso da kuma nisantar su daga irin kasancewar su wato masu ta'addanci wa shar da kuma kasancewar su masu sharri wali hadha to dan haka ne ja'a fi sunnati sahiha annabi sallallahu alaihi wasallama wasiyatu bil adl, aka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya bil adl baina subyan, cewa a dinga yi mahara adalci a tsakankanin su, hatta fi qubuli, har wajen sumbantan kowa a sumbance shi, wa nahawiha, da ire-iren wannan min bammin, kamar rungumar su, wa ijlasin fil hajari, da kuma zamar da su akan cinya, wa hamalin alal atiki, ko daukan su akan wuya, wannan hawi zalika, da kutankusin wannan. Idan mutum yana da yara da yawa, duk yaran sai an yi musu irin wannan dan kar a bambanta su, dan kar wani ya ji cewa shi ba a san shi ko ba a kulawa da shi. Wa an Anas radiyallahu anhu anna rajulan kana inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faja'a ibnu lahu faqabbalahu. Wani mutum tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dan sa yazo wurin mutumin, sai mutumin ya sumbance shi, wa aqadahu ala fakhri, ya zauna da yara akan cinya. Waja'atu bunayyatun lahu, sai kuma ga wata yarinya ita ma ta zo cikin ƴaƴan shi. Fa ajlasaha bayna yadayhi, ita ma sai zo da ita a gaban shi, ko bisa ta akan cinya ba. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce ala sawaita bainahuma, me zai hana kare ta tsakankanin su? Kaga mu zamu ga wannan ai ba wani abu bane, amma wannan yana iya sanya wato yaran su dinga jin kamar ana bambanta su, su dinga cin cewa ba a dauke su guda ɗaya ba, ko ana ba da fifiko ga wani. Wannan kuma yana iya tasiri ga psychologin su muddin rayuwa. Wannan hadisi ne sahihi, Al-Bazzari ya ruwaito shi, a Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin Sahiha, lamba hadisi na 2883. Malam yace wa rawahu Ibn al-Arabi fi mu'jamihi wa lafdhuhu, Ibn al-Arabi ya ruwaito shi a cikin mu'jamin sa, lamba hadisi na 1844. Shi ma Sheikh Al-Albani ya yi magana kan ingancin sa a wannan lamba ta 2883. Lafazin wannan kala yace kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan wa indahu rajul, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, sai ga wani mutum ya zo shi ma suna tare. Faja'a ibnu rajuli fa aq'adahu ar-rajulu fi hijrihi, sai dan gidan mutumin yazo, sai mutumin ya zo da shi akan cinyar sa. Waja'at ibnatuhu, sai ga diyarsa mace, fa aq'adaha ila laziki, sai zo da ita kusa da shi. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala adalta bainahuma, me ya hana kai tsadalci tsakankanin su, kadire ta su? Li'annahu in lam ya'dil bainahuma rubbama awjada bainahum hasadan aw ghillan aw naza'atin udwaniyya, domin baka yi adalci tsakanin yayanka ba, da haka ake kirkiro hasada tsakankanin su, ko wani kulli a cikin zuciyar wani ga wanin su, ko kuma ka sanya su zama violent, zama wato masu tada zaune tsaye, ko masu jiwa junan su ciwo. Malam ya ci gaba da cewa fa minar rahmati bil abna al adl bainahum, so da yake yana cikin tausayin ƴaƴa a dinga yi musu adalci. Wal budu anil jawri wal haifi wal zulmi, da guje ma zalunci da karkata da ainihin mugunta. Li'anna al aba idza lam ya'dil baina abna'ihi awjada bainahum al adawata wat tahasuda wat tabaghuda, idan uba baya adalci tsakanin ƴaƴansa, to yakan haifar musu da hasada ga juna da kiyayya da gaba. Wa in adala bainahum kana dhalika min a'zami asbabi tawaddihim wa tarahumihim wa barrihim bihi, idan kuma mutun yana ma ƴaƴan shi adalci, wannan yana taimakawa wajen kaga sun zama masu ƙaunar junan su, masu tausayawa junan su, kuma nan gaba za su yi masa biyayya shi mahaifin nasu. Rawal Bukhari fi sahihi an Nu'man ibn Bashir anna abahu nahalahu ardan wa anna walidatahu talabat min abihi an yushhida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala dhalika. An-Nu'man ibn Bashir ya bada labarin cewa babansa ya dauki gona ya bashi kyauta, sai kuma mahaifin shi take cewa to ni ina ganin ya kamata a je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kafa shi shaida dan kada wani rikici ya biyo baya. Shikenan yace falamma ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai ya ga manzon Allah, qala la, sai annabi yace mishi a taita sa'irin waladika mithla hadha, shin duka ƴaƴanka ne ka ba su kyauta irin wannan? Qala la, yace a'a. Fa qala sunan Allah sallallahu alaihi wasallam yace fattaqullaha wa'tilu baina auladikum, ku ji tsoron Allah ku dinga yin adalci tsakankanin ƴaƴanku. A wata riwaya yace la ashhadu ala jawrin, ni ba na shaida akan zalunci. Wannan riwaya duka rabin na Imam al-Bukhari, ta farkon Imam al-Bukhari ne, ta biyun kuma Bukhari ne da Muslim. Wa fi riwayatin inda Muslim a wata riwaya kuma daban ta Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu manzo Allah yace ayasruka an an yakunu ilayka fil birri sawa shin kana so a wayi gari dukannin su suna daidaituwa wajen maka biyayya qala bala yace e qala fala idan yace to kar kai kuma ka bambanta su wajen abin da zaka musu in kana son kowa a cikin su ya maka biyayya kar ka bambanta su a wajen hidimar da zaka yi musu wannan riwaya ta Imam Muslim ce a lamba hadisi 1623 malam ya sake cewa fa hadha kaga wannan bayanin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tahdhirun min al-hayf jan kunne ne daga kada ayi karkata wadh-dhulmi min al-fil al-awad ko a dinga yin zalunci tsakanin yaya wa bayanun lima yuwarrisuhu min al-uquqi wa adam al-birri da kuma cewa mutum bai yi tsakanin yayan shi zai gadan musu da rashin biyayya iyaye da rashin da taqato da rabuwa da juna wa tahajur da kaurecewa juna bayin al-ihwan tsakanin yan uwa sai da maduwan na rigimar kai ka sababa ta kai mahaifinsu wantifa'u tarahumi bainahum da kuma koruwar wato zumunta tsakankanin su galibi yara da suke samun kansu a cikin rigima irin wannan zaka ga iyaye su suka institutionalizing din wannan rigima ta hanyar bambanta su a wajen kula ko makaranta ko kyauta ko rabu makamancin haka malik ya ci gaba da cewa wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu kala ja'a shaykh yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa abda al-qaum anhu an yuwasi'u lahu wanda tijo yazo yana so ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu dan jinkiri ba a bashi damar ya shigo ba fa kala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana yace wanda duk baya sanin darajar kankanin cikin mu sannan kuma baya girmama babba a cikin mu Nabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan baya cikin tawagama wannan ba irin mu bane wala yace rawahu Tirmidhi ya fitar da shi a lamba hadisi na 1919 Shaykhul Albani ya inganta shi wa an Amr ibn Shu'aib daga Amr dan Shu'aib an abihi an jaddihi qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirina wanda bai san ya tausaya wa na ƙasa ba kuma ya san mutunci da daraja mai daraja ba to wannan baya cikin mu wannan ma rawahu Tirmidhi shi wata da ya fitar da shi a lamba 1920 fi hadain alhadithain tahdhirun wa tarhibun min misli hadha al'amal wannan hadisi guda biyu suna jan kunne suna tankiya suna hana irin wannan aikin na rashin sanin wato daraja babba da rashin mutunta kankani ala wa huwa adamur rahmati bisigar shine aikin rashin tausaya ma yara wasfu man kana kadhalika bilaysa minna aka ce kuma wanda da yake irin wannan baya cikin mu wa hadha yadullu ala khaturati hadha al-amr wannan na nuna wato al'amari ne mai hadari sosai wa annahu fi'lun shani'un shadidul khatura kuma aiki ne mai matsakar wahala mai hadari wa min latif al-amthilati wa jamilaha fi ar-rahmati بالصغار وملاطفته ما رواه ابو هريره رضي الله عنه yace daga cikin misalai mafiya ban mamaki masu kawo siga mai ban sha'awa game da tausayin yara da tausasa musu abu hurera ya ruwaito cewa qala sami'a udhnaya hatani wa basura aynaya yace kunnuwan nan nawa da idan dinan nan guda biyu nawa kunne na yaji idana ya gani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah akhadha bi yadayhi jami'an bi kaffai al-Hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hada hannayen shi gabaki daya ya kama hannayen al-Hasan aw al-Husayn sallallahu alaihi wa qadamaihi da kuma kafafunsa ala qadami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hannunsa akan hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafafunsa akan kafafun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa arqa qala faraqiya ko irqa annabi ya kama shi yace hau sai yaron ya hau hatta wada qadamaihi ala sadri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay ya sa kafar shi akan kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi iftah faka yace bude bakinka summa qabbalahu sannan ya sumbance shi summa qala sannan ya ce allahumma ahibba fa inni uhibbu Allah ka kaunace shi ni ina kaunarsa rawahu al-bukhari fi al-adab al-mufrad adab al-mufrad lamba hadisi na 249. Fahada limbisat, kaga wannan sakin fuska da sakin jiki da annashuwa ila sigari ga yara kanana, wa muda'abatihim da yin wasa da su, wa mu'anasatihim da jan su a jiki, wa idkhalus sururi alaihim da shigar da ala qulubin da shigar musu da ainihin wato da dasa musu farin ciki a cikin zakatansu. Yuthmiru fihim hubban lil kabir, wannan zai sa su dinga kaunar babban, wa tawqiran su dinga ganin girman sa, wa ihtiraman su dinga girmama shi, wa qabulan kuma ya karba zakankarin su. Wa shattana baina hadha wa baina man yaqulu, kaga akwai bambanci mai yawa tsakanin wanda yake kwanciya yaro ya hau kansa, wanda yake wasa da yaro ya guje-guje, da kuma wanda yake cewa inna li asharatan min alwalad, ce ni ayana sun kai guda goma, ma qabbaltu wahidan minhum, ban taba sumbantan ko ɗaya ba, kaga suna wato hannu riga suke. Wa kad kana sallallahu alaihi wasallama ya'khudhu as-sabiya fi hijrihi wa yatalaqqafu bihi, Nabi sallallahu alaihi wasallama yakan dauki yaro kankani ya daura shi akan cinyar sa ya tawasa da shi, hatta inna minhum man yabulu ala thawbi, wani ma hayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fitsari akan suturar sa mai albarka, fala yu'athiru fihi dhalika, wannan bai sa ya canza mu'amalarsa da yara, wala yataghayyaru, bai canzawa, wala yaghdabu, baya yin fushi. Wa mu'minul mu'minina wa ummi Qaisin binti Mihsan radiyallahu anha annaha atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn laha lam ya'kul at'am, wannan mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da danta wanda bai fara cin abinci ba, mai shan nono, fa wada'athu fi hijri, daura shi akan cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa bala, yaro kawai sai ya fitsari, fa lam yazid ala an nadaha bil ma'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba, ce ke kin bude yaro ba pampers, kin bude yaro ba napkin, yawa mutane fitsari kaza ka, bai ce wannan ba, babu abin da yayi illa kawai ya ɗebi ruwa ya zuba. Wannan hadisi a cikin sahih Muslim a lamba ta 287. Wa na Aisha radiyallahu anha qalat utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin, da wani yaro wanda yaro ne kankani, yardu yana shan nono, yaro ne mai shan nono, fa bala fi hijrihi, yana nufin fitsari akan cinya, fada abi ma'in, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo, yace a kawo masa ruwa, fa sabbahu alaihi, sai ya zuba akan wannan ainihin jiki nashi ya tsarkake jikinsa. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amalantan yara cikin tausasawa, cikin ainihin wato darajtawa da rashin fushi. Saboda haka wannan ita ce mu'amalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yara ta wannan bangare. Ina ganin kuma bari mu sa alama tsayawa a nan, saboda gabaci zai kara mana magana sabuwa akan wani abu kuma cikin ababen da suke wato sufufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake mu'amalanta yara da su, wanda kuma suke abun koyi a gare mu. Allah ubangiji ya samu dace, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.